Su dai ƴan IPOP da mayakan ESN da ke rajin kwallewa daga Najeriya sun tsara wani gaggarumin aika-aika na ƙara bijirewa ƙasar don tsananta tarzoma a daidai lokacin da Najeriya za ta yi bikin zagayewar ranar samun ƴancin kai nan da ƴan kwanaki. A wani matakin tabbatar da tsaro, jiragen sojojin saman Najeriya da ke aiki a rundunar Operation Odoka a Tunjiya suke auna sansanonin mayakan ƴan awaren a kudu maso gabashin Najeriya, kamar yadda daraktan hulɗa da jama'a a hedikwatar sojojin saman Najeriya Air Commodore Edward Gakwet ke min ƙarin bayani.
A wayannan wuraren a Anambra da Imo State a can Southeast Nigeria ana ta tara intelligence, kuma an zan tabbatar cewa wayannan mutanen sun shirya su kai hari ma sojojin mu da mutanen da suna tafiya tafiye a cikin business din su. Da wannan harin sun planning cewa za su yi ta daga yanzu zuwa 1st October ranar independence na Nigeria. So da aka ji wannan intelligence din sai aka ba da izini a je a kai musu hari. Abin da ya faru kenan, aka kai musu hari a wani wuri ana kiranta Osumugu a cikin jeji inda suke tara makamansu a Anambra State, da wani wuri kuma ana kiranta Aku Ihube a Imo State. Duk wannan harin an kai musu jiya ne, aka gama daga Anambra sai aka je Imo State kuma an samu nasara. Mu aikin mu shine Najeriya ta ci gaba ta zama kasa daya, kuma kowa da ya gan kaman shi zai dinga tafiya ya dinga kashe mutane ya hana su fitawa su je kasuwa, ba za mu bar wannan mutanen ba.
Dr. Abubakar Muhammad Sani mai bincike ne kan sha'anin tsaro a Najeriya.
Wannan abu wallahi tallahi yayi daidai a wannan gari, wato wanda ake kira Osumugu da Aku Ihube. Shi Aku Ihube yana nan cikin Okigwe cikin jihar Imo, shi Osumugu kuma nan yana cikin Inewi. Duk gurare ne wanda mun dan saba zuwa muna zuwa, so I know the area. So maganar gaskiya, ESN IPOP dole ne a ɗau mataki na soja a kansu don ai kawai su ƴan ta'adda ne. Shi yasa nake cewa ni na yaba ma Air Force, na yaba ma sojoji da suke samun cooperation don su kawo a stability a wannan region.
Wasu mazauna yankunan jihohin Imo da Anambra sun yi tsokaci akan farmakin na sojojin saman ƙasar.
Wannan nasara da anka samu na Air Force da rundunar mayakan sama, mun ji daɗin shi, mun sami zaman lahiya sosai game da waɗannan mutane da kabin mutane sako-sako suna kashewa, ba su bar Ibo ba, ba su bar Bahaushe ba, ba su bar kowace ƙabila suna iya gamawa da ita. Da yanzan yau rundunar sojojin sama sun bi su sako-sako inda suke da kayan na ta'addanci da suka yi Allah ya sa sun samu sa'a lalata su.
Ni dai ƙaramin takadiri ina da shekara 43 ina nan zamna cikin East, amma ban taɓa ganin matsaloli irin wanda na gani ba can baya.
Hassan mai na kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.